أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Imam Az-Zahabi littafi mai suna Kitabul Kaba'ir inda a sati da ya gabata muka tsaya a cikin babi wanda yake magana akan zalunci a darasin mu na 44 yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 45 a cikin wannan littafi Malam bayan ya kawo dogon bayani akan abin da ya shafi zalunci inda ya fara da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kada kai tsammani mai zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya gafala daga abin da yake yi ko kuma bai damu da abin da yake aikatawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar ko kuma yana jiran shi a wata madakata inna rabbaka labil mirsad Allah subhanahu wa ta'ala yana madakata yana jiran dukkan mai aikata mugun abu za su gamu da shi gobe kiyama kuma zai ga sakamakon shi a ranar kiyama za su kasance su zo suna duke-duke idanuwan su a zazzare suna tsoro abin da zai faru da su to malam sai ci gaba da bayani sai yake cewa la tazlimanna idha ma kunta muqtadira fa az-zulmu tarji'u 'uqbahu ila an-nadami tanamu 'aynaka wal mazlum muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynullahi lam tanami malam bayan yayi magana akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat at-tafai yake cewa ishtadda ghadabi ala man zalim man lam yajid lahu nasiran ghayri ishtadda ghadabi ala man zalim yace hushina ya tsananta ga wanda aka zalunta wanda kuma ya kasance ba shi da wani wanda zai taimake shi in ba ni ba sai malam yayi kasida sai yake cewa la tusliminna idza ma kunta muqtadira yace kada kai zalunci dal ka samu dama yace fa zulmu tarji'u 'uqbahu ila an-nadami saboda shi zalunci sakamakon shi yana komawa ne zuwa ga nadama tanamu 'aynaka wal mazlum muntabihun yace idanuwanka za su yi barci amma shi wanda aka zalunta idanuwan shi guda biyu suna nan suna ma addu'a yad'u 'alayka yana addu'a akan ka wa 'anallahi lam tanami kuma wanda yake roƙan shi baya barci Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah gangadi ma bai kama shi bare barci iya daga cikin sifata Allah subhanahu wa ta'ala ta kamala Allah baya barci duk abin da ake yi ko ayushi Allah subhanahu wa ta'ala yana sani kuma yana gani ya san me ake yi shi yasa ake so bawa ya kasance yana tare da muraqabatullah bi muraqabatullah kullun ka ringa ji cewa Allah yana ganin ka in a ina kake in a ina ka samu kanka ka ringa ji cewa kamar ga ubangiji na a gaban ka fa in lam takun tara fa innahu yaraka idan kai baka ganin shi to shi yana ganin ka wannan shine cikin ihsan kamar yadda annabi Yusuf yake cewa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin yace duk wanda yayi tsoron Allah kuma yayi hakuri to Allah subhanahu wa ta'ala baya ruhin tadda aikin wa'anda suka kyautata mala'ika jibril yazo yake tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ma huwa al-ihsan anan da yake mushi bayani yake ce mushi ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi idan baka ganin shi to shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka sai malam yake cewa wa kana ba'du salaf yaqulu wasu daga cikin magabata suna cewa la tazlimu du'afa kada ka zalunci wanda sai kasance masu karamin karfi fatakunu min ashrarin aqwiya za ka kasance mutumin banza daga cikin masu karfi wa qala abu huraira Allah kare mishi yadda yake cewa innal hubara latamutu fi wakriha hizalan min zulmi zalim yace tsuntsuwa za ta mutu a gidanta na haƙƙi ba don wani abu ba saboda zalunci mai zalunci za ta ji tsoron mutu domin a zalunce ta sai ta zauna a wannan gidan nata har ta mutu yanzu kaga abinda zai kai tsuntsuwa ta mutu a cikin gidanta don tana tsoron wani zai zalunce ta ai ka san zalunci mai zalunci ya kai makura sai yake cewa waqila maktubun fi at-taurat haka ake cewa a cikin at-taura yunada munadin min wara'il jism idan kiyama ta tashi an yi abin da aka yi na hisabi akwai wata marhala da ake bi ita ce marhala ta sirati sirati ɗin uwa ya yi gashi kai kananta shi ta yi kananta gashi kuma abu ne kai ka ce igiya ce aka ɗarma a saman wani rami aka ce abu ta sama a wuce to abin da ya kasance kankanta shi ta yi kankanta gashi kuma a sama za a wuce to kwana isa zuwa gidan aljanna ai ka zan bala'i ya kai bala'i to a wannan wuri za a kawo amana za a kawo sada zumunta su kasance kamar wani abu ne mai haƙura idan kai mace amana ne kana zan wadatta farko ka tai gidan wuta da kai idan wanda ba ya sada da zumunta ne idan aka ce sada da zumunta yana fara tun daga iyaye idan ya kasance ka yanke alaƙarka da iyayenka da ƴan uwanka na jini na kusa da na nesa ya kasance ba ruwanka da kowa ka yanke alaƙa da kowa to a zumuntar wannan ta nan tana jiranka a bakin sirai kana zauwa za ta ja ka kai gidan wuta da kai to a wannan lokaci sai yake cewa za a yi kira daga bakin siratin wannan a ce ya ma'sharal jababira wat tubat ya ku taran jababira wanda suke jiji da kansu a nan duniya wat tubat masu ƙetare iyaka wa ya ma'sharal mutrafin al ashqiya ya ku taran waɗanda suka tara dukiya suka tara ni'imomi a nan duniya amma sun kasance ko mutanen banza yace innallaha halafa bi'izzati Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da girman shi wa jalalihi da wanzuwar shi da girman shi yace Allah ya jawiza hadal jasr al yawm zalim yace babu wanda zai ketare wannan sirat don da kasance a zalimi zalunci kowa ya sani a duniya abu ne wanda ba mai san shi Allah subhanahu wata'ala yana dawwamar da al'ummar da ta kasance adala ko da ba musulma ba ce ba kuma yana watsa al'ummar ta kasance musulma kuma zalima Muzu sallallahu alaihi wasallam ranar da aka kawo mishi koki a kan wannan baiwar Allah wadda take yin sata mai sata da take yin ita aro take amsa sai ta amshi ramce a wurinka ko a ran wani sai ka zo nema ta ce ai baka bata ba ba ai da ita ba kullun haka take to rannan sai asirin tito ne da asirin tito ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace a shirya a yanke mata hannu al-mahzumiya shikenan sai aka turo Huzaifa aka ce ya je ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya roke shi ita wannan baiwar Allah ka cire mata hannu manzo sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wurin shi sai ya bushi ya sama munbari yake ce musu wannan abin da kuke nema a yi shi ya halaka al'ummar da ta gabace ku sun kasance idan babban mutum ya yi zalunci ya yi sada sai a bar shi amma idan mara ƙarfi ya yi shi sai a kama shi sai a hukunta shi sai ya ce wa aimullah wata ruwa ya ce wallahi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi law anna fatimata binta muhammad sarqat laqata'tu yadaha ko da fatima yar annabi muhammad ta sada yace da nan ke hannunta bare wata manzo sallallahu alaihi wasallam fatima ta yi bid'atu minni wata tsoka ce ta jike ni duk sanda yake mata baya bari inda a ce ta zalunci ba zai farta ba haka ya faɗa shikenan malai sai ka hadisi na Jabir sai yake cewa lam ma raja'at muhajiratu habasha amul fath lokacin da aka yi fatahu makka don da aka fatahu makka me fatahu makka shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam dama ya mallaki ka'aba ya mallaki garin makka baki daya garin da aka hana shi yayi sallah garin da aka hana musulmi su bauta ma Allah garin da aka hana kowa ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam kai garin da aka kori annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta da shi da abubakar wannan gari bayan shekara 10 sai gashi manzo sallallahu alaihi wasallam wata ran ya mafarki yake cewa laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa 'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رسول صلى الله عليه وسلم يما فرقي cewa Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya shiga garin Makka sai ta shi kama hanya da ya tafi a hanya ɗan Makka suka tare shi aka zo aka tantamna akan cewa ai wannan shekara ba za su bari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka ba anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai to mu koma amma sai an yi rijiyya wato ne rijijin ya za a yi idan ɗaya daga cikin mutanen Makka ya tafi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to annabi zai nemo shi amma idan ɗaya daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi garin Makka to zai zama ya zo gida zalunci ne a gidi amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo takardar musa hannu anan sahabbai wasu suka kiya ya nuna musu cewa sai hakuri suka asa aka sanya hannu bayan kwanaki wasu daga cikin mutanen Makka suka tayi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da niyyar su musulunta sun tayi san musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to mun yi alƙawari komawa za ku anan ba su ji dadi ba sahabbai ba su ji dadi ba a maida su sai suka ce to shikenan sun amince suna komowa ne suka tsaya tsakanin Makka da Madina suka yadda sansani a wani wuri duk wanda ya zo hujja daga cikin mutanen Makka sai su tare shi su amshe duke shi su kore shi yanzu wannan abin sai kawo matsala a tattalin arziki na garin Makka sai suka komo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan sulhun a bar shi da suka rusa sulhun da kansu sai ce to shikenan shekara mai zawa kuma garin Makka za mu shiga sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kankaro garin Makka da mutum samar da 10,000 babu yanda za su yi da shi yana shigowa dole suka sallama wasu suka gudu suka bar gari wasu suke zuwa kasan gado wasu su shiga ɗakin Ka'aba haka aka yi ta guje-guje manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ma za ta zannuna anni fa'ilun bikum me kuke tunani zan muku sai suka fara yaban shi ai kai dama mutum ne mai daraja mutum ne mai karamci dan babban gida kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tahi antum tulaqa ku tayi an bar ku je ku ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana cewa wanda ya shiga gidan Abu Sufyan yana ta kan shi ya shiga kasan gado ya koyi sai ya ji ana cewa wanda ya shiga gidan shi ma ya tsira sai ce to ni irin mutum ne wannan mun zalunce shi har mun kora shi daga gari yau gashi ya zo gari amma kuma yana cewa duk wanda ya zo wuri na ma ya tsira sai ga su ringa zawar iri daya har sai dai kasance mutanen garin Makka mafi yawansu sun musulunta sun bada wuya to a wannan shekara musulunci kenan yanzu ya zama na tunda har amshe garin Makka kuma har duga garin Madina a hannu yanzu duk wanda ya gudu a da sai yake kokarin dawowa to daga cikin wanda suke dawowa akwai wanda suke hijira ta farko wanda suka tafi garin Ethiopia garin Habasha wajen wani sarki da ake ce ma Najashi wayannan bayan Allah da suka tafi wajen Najashi Najashi ba su masarki sarki daga cikin su akwai Ja'far bin Abi Talib dan uwan Ali bin Abi Talib dan uwa ga Manzo sallallahu alaihi wasallam kuzarin shi yanzu wannan shekarai da aka yi fatahu Makka suka ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ha yayi karhin da babu wanda ya isa tunkari shi sai suka ce to bar su dawo gida to lokacin da suka dawo shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su ala tukhbiruni bi ajabi ma ra'aytum bi ardil habasha shin ba za ku bani labari ba da mafi abun mamaki da ku gani a wannan gari na Habasha faqala fi'atun kanu minhu faqala fityatun kanu minhu sai wani gungu daga cikin su wanda cikin wanda suke hijira sai suke ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam bala ya rasulullah wadai ku mun ga abin da muka gani ya ma'aikin Allah sai suke cewa bainama nahnu yawmal julus mun kasance wata rana muna zaune a garin Habasha idmarrat bina ajuz sai ga wata mata ta zo hucewa min ajaizi daga cikin masu rauni na wannan gari kenan tsafi shikenan tahmilu ala ra'siha qullatun min ma tana dauke da turu akan ta na ruwa ta dauko ruwa famarrat bi fata minhum sai ta zo hucewa kusan wani sarmai daga cikin mutanen garin Habasha faja'ala ihda yadayhi baina katafaiha sai sanya hannun shi guda tsakanin hannuwan ta guda biyu da take rike da wannan turu shikenan kuma da fa'aha fa kharratil mar'a sai ture ta bima'ana sai bugi hannun shikenan sai ta faɗi ala rukubataiha akan guyoyinta wankasarat qullataha sai wannan tulun nata sai mutu sai fashi kaga wannan zalunci kawai mutum yana tafiya da tulun shi ka ture shi ya wada turu ya washe ya dauko ruwa ba san daga inda ya dauko ba to bare a ce tsohuwa mai rauni yanzu da akai haka kuma qalat iltafat kuma qalat sai ta juya sai ta kalle shi sai take ce mishi sawfa ta'lam ya ghalib ya kai wannan mai zaluncin zaka sani idza wada Allahul kursi ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ya dora kursiyin shi bima'ana ya zo ya ajje kujerar shi al-kursi ya ajje ta ranar hisabi yace wa jama'al awwalina wal akhirin ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai gama mutanen farko da mutane na karshe yace wa takallamatil ajdi wal arjul ranar da hannuwa za su yi magana kawuwa za su yi magana yawman tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ranar da hannuwa da halshi da kawahuwa za su yi sheda ga wa'anda yake mallakin su hannunka zai bude baki ce wannan hannun yace nayi kaza nayi kaza kawka tace na tayi wuri kaza bakinka ba lokacin da kaga dama kake magana ba yanzu magana ce aka sashi ya faɗi duk abin da ka faɗa ga wannan baki duk wanda ka zaga duk wanda ka ma sharri bakinka zai bude baki ya faɗa duk wanda kai da shi bakinka zai bude baki ya faɗa sai annabi mutum ya ringa cewa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai mutum ya ringa cewa gabaɗuwan jikin shi lima shahidtum alaina me yasa kuke shaida akan mu sai su ce mi qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay sai su ce mi wanda yake ba kowa dama yayi magana mu ma yau shi ba mu dama mu magana mu bayyanar da duk abin da ka aikata to shine wannan mata take ce mishi wannan rana ce da za a sa hannuwa da kawuwa su yi bayanin abin da suka aikata bima kanu yaksubun yace sawfa ta'lam min amri yace ranar wannan mata take cewa ranar wannan zaka san ni kai na al'amarina wa amruka da abin da ka aikata kai kanka yace indahu gadan a gaban ubangiji gobe qal annan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaqat hakika ta yi gaskiya كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم تيا الله زي تقوم شي ga al'ummar da ba sa hudda haƙin mai rauni akan mai ƙarfi Allah subhanahu wataala baya meke suna baya bada nasara ga al'ummar ta kasance idan an zalunci mai rauni a cikin ta babu wanda da shi Allah subhanahu wataala yana taimakon al'umma ne a lokacin da ta kasance kowa ta laidi tashi ya zama daya duk wanda ya zalunci duk matsayin shi duk kudin shi duk girman shi za a hukunta shi kamar za a hukunta wanda yake da rauni wannan shine adalci kuma shine gaskiya kaga yanzu wanda yake wannan zalunci wannan mata ta gaya mishi abinda inda mai hankali ne da yawo astu ya hasa zalunci daga wannan rana sai yake cewa idza mazzaluma istawta az-zulm murakkaban yace a lokacin da mai zalunci yayin kuriyin zalunci cikin nutsuwa da hankali kwance yace walujja utuwan fi qabih iktisabihi yazo ya shiga cikin abin da zai aikata mumuna yace fa kulluhu ila sarfi zamani wa adlihi yace sayabdu lahu ma lam yakun fi hisabihi yace ku bar shi akwai ranar da hisabi zai zo zai yi bayanin wannan abin da ya aikata yace wa ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi anyu ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsatun yace mutane guda hudu guda biyar yace ghadaballahu alaihim in sha'a amda ghadabahu alaihim fi dunya wa illa umira bihim fil akhirah ila an-nar. Yace mutane guda biyar, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Allah ya hushi da su, yace idan ya so tun anan duniya zai kama su da wannan hushin da yake su, bi ma'ana ya azabtar da su tun anan duniya. Yace wa illa, yace in kuma bai kama su ba anan duniya zai bar su, yace sai ranar lahira ake su gidan mutane. Su waye waɗannan mutane? Yace amiru qaumi, shugaban mutane. Ya akhudhu haqqahu min ra'iyatihi, zai ringa daukar haƙƙin shi daga waɗanda yake mulka. Duk abin da ya kasance haƙƙin shi ne yana kokari ya amsa daga wajen su. Yace wala yansifuhum min nafsihi wala yadfa'u adh-dhulma anhum, amma shi a karan kansa baya musu adalci, kuma haka baya kare wanda ake zalunta. Yace wa za'imu qaumin, da shugaban mutane, yuti'unahu, suna mishi da'a, wala yusawwi bayna al-qawi wa al-da'if, yace haka yake baya daidaita tsakanin mai ƙarfi da mai rauni. Yace wa yatakallam bil hawa, kuma haka yake magana da sarrai. Kun san sarrai iya daga cikin wani dan uwan shi ɗan ne. Mafi yawa wani lokaci sarran ɗan adam yana kashi zuwa ga halaka. Mutum yana ɗaukar sarran shi a matsayin ubangijin shi, bai sani, bai san ba cewa ran shi ke bauta ba. A wani hali mutum yake samun kashi da wannan hali, a duk lokacin da ya kasance duk ranka idan ya raya maka ka je ka aikata abu, za ka je ka aikata shi, to a lokacin nan ka zama bawa ga wannan ran naka, ka zama mai biyayya ga wannan ran naka, ka ɗauke shi a matsayin ubangijinka. Haka Allah yake faɗa, yake cewa a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, shin ka ga wanda ya ɗauki ubangijin shi shine sarran shi? Kawai kai ranka kake bi duk abin da ya sa zan kawai shi kake, ka zalunci wannan, ka saba ma Allah a wuri kaza, ka duk abin da ranka ya bujuro maka kawai shi kake aikatawa. Shi ko menene? Sai kana yaki da ran naka, saboda shi ne falasifa suke ce ma alhuwa. Alhuwa daga cikin irin su Fred na al-science da suke cewa ɗan adam yana tare da wasu abubuwa a ran shi, a zuciyar shi guda uku: akwai al'ana, akwai al'ana al'a'ala, akwai alhuwa. Da Faransai shi ne suke ce ma le moi, le ça, le sur moi. Wannan abubuwan su ne mutum yake kokowa da su kullum a ran shi. Ita al'ana, ita alhuwa, ita ce aka mata misali da shaitan, ita kawai sa ka take kai abin da take so, kullum so take ta dora ka sama hanya ta banza. Yanzu al'ana al'ana sai ta ce ba a yi, al'ana kuma ita so ta ce to a yi shi ban daidai. Misali, kana jin yunwa, kana so ka ci abinci, sai alhuwa ta ce ma ka je ka nemi abincin wannan, ta kowace hanya ka je ka ci, sata ce, me za ka yi, warce ne, kwace ne, ka je kai kai dai kawai ka cika cikinka. Yanzu anan al'ana al'ala sai ta ce maka kai wannan ba daidai bane, ba a yi. Sai al'ana ta ce maka to tunda wannan hanyar da zaka bi ka ciyar da kanka zalunci, to ka je ka yi aiki mana ka samu abin da zaka ci ta hanyar gaskiya. Ka gani a lokacin nan idan ka bi ana, zaka kasance mutum nagari. Amma a lokacin da kake bin huwa, shine shaitan, shine alhawa, shine sarrai, to shike za ka rinka bin kullum abin da ya kasance ba daidai bane ba. A ranar kiyama kuma an tambaye ka ce shaitan ne ya girmiya ka, sai shaitan ya zo ya ce ma wa qala shaitanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Shaitan ya zo ya ce ma Allah subhanahu wata'ala ya muku alƙawari, kuma alƙawarin shi gaskiya ne, da yau alƙawari da kuka saba da ƙawari. Yace fala talumuni wa lumu anfusakum, kada ku zarge ni, ku zargi kanku. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Yace ba ruwa ne da ku, ku je ku sha'anin ku, ni ma take nake. Yace ni na barranta da abinda kuka rinka gama da Allah da shi. Allah yace ku kaza kun ki kun bi, kun bi sarran ku, ku zo ku rinka tashi din ai na ku gama da shi a wata kwana, a wata hanya, ka san shi ya kamar shi take. To ba wani abu ne shi ne sarrai. Wa ma ubarri wa nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahim rabbi. Itare kokari take ta saka ka abin da bai da kyau. Shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi girman jihadi shine jihadun nafs. Mafi girman jihadi da mutum zai shine jihadi da zuciyarka.
tana ce ma ika za kana ciya ba ai kaja kai ka za kana ciya in Allah ya hana to a lokacin za ka ci nasara amma in ya kasance duk abin ta ce ma kai za kai to za ku ga duniyar ma kanta ba za ka rabu da ita lahiya ba kuma in ka je lahira kana daga cikin ta ba sai ke cewa warzulillahi ya amuru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah yace da mutumin da baya umarta yallan shi akan su ba Allah ba hunshi sun yi sallah ba su yi ba matsalar ku ce sun yi abin daidai ba su yi abin daidai matsalar shi shi ba ruwan shi da yallan shi wanda yake tsaye akan yallan shi sun yi sallah ko ba su yi ba ya kula wanda yake tsaye akan yallan shi akan daidai ko ba daidai ba yana tsaye yana kawar da su akan abin da ba daidai ba yana tura su akan hanyar daidai shi ne wanda gobe kiyama idan an tsaye da shi za a ce ina ciwon da aka baka ya ce a ya Allah gashi nan na sauki yau ne da jike ya saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi kenan kaga idan kana so ka fita daga cikin hushin Allah sai ka kula da iyallanka ya suke ni suke diyanka sun yi sallah ba su yi ba ka tsaya akai ka kula yaro daga kai shekara 10 in bai sallah ka zane shi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam kenan kaga tun yana karami a ringa umurta shi tashi sallah wannan abin zai sa ya shiga jikin shi ya kasance mai wata sai gwanduna ci in bai yi ba ma bai jin dadi to wannan shine ka sauke wannan da yake kanka kakka yarda danka saboda san da kake mishi ka bar shi bai sallah ba lazima ma idan ya kai shekara 10 kakka yarda saboda wannan idan kana barin shi zai kai kai baroka kai tsaye akan shi har ya kai lokacin da ya balaga kai dai ka sauke wannan da yake kanka idan ka je gaban Allah baka da wata matsala sai ce kuma wala yu'allimuhum amra dinihim kuma baya koyar da su al'amuran addinin su kenan kaga idan ka dauki danka kai makaranta ka so a koyar da shi al'amuran addinin shi kana kulawa akan karatun shi to ka sauke wurin ka yace warajulu da wani kuma ista'jara ajiran fastawfa minhu al'amr ya dauki wani ya mai aiki kuma ya cika mai aikin shi wala mai yufi ajrahu amma shi ya ki bashi ladan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka biya wanda ya maka aiki tun kafin zuwan shi ta bushe wannan shine adalci idan mutum ya maka aiki ka biya shi tun kafin zuwan shi ta bushe kada ka ringa mai hanya mutum he ya zo yayi wahala ya maka aiki ya ringa kiran ka kana kashewa kana cewa ka rena ni zakkar da dama ka dame ni kaza kaza wannan ba adalci bane ba daidai bane mutum ya maka aiki biya shi wannan shine gaskiya idan baka yi ba kuma hucin Allah da kanka yace wa rajulun zalama imra'atun sadaqa da kuma mutumin da ya zalunci mace akan sadakinta kun yi alƙawari cewa zaka bata sadakinta kaza ana aure akan bashi halakin cewa a zo a dawo aure amma yanzu babu kuɗin sadakin yau zaka bada nan gaba in na samu zan bata kaza ne kuɗin sadakinta idan ya kasance aniya ka dama baka da niyyar ka bata sadakin kawai niyyar zalunci to dalilin wannan abin Allah ya bushe ka amma arami ana iya shi bashi yanzu ma in wani ya yarda ya baka iya sai a zo a zanna baka da kudala ya ce na baka na amsa shikenan yau shi baka bada in na samu zan bada shi ka amsa shikenan arami ya danna ta zama dakka shara ta yarda da haka babu wani laifi a kai kenan idan mutum ya maka aiki kai kokari ka biya shi domin ka fita daga cikin abin nan hushin Allah nan yake tana mana wata kissa ta wani bawan Allah bayan Allah nan guda uku wanda suka shiga cikin kogo sai dutse ya zo sai danne kogon nasu da suke ciki cikin dutse saman dutse ne da suka shiga cikin kogon wani dutse ya gangaro daga sama sai dannewar suka yi ture suka kasa ture a nan nan a wannan lokaci sai suka ce to kowa ya roki Allah da aikin shi wanda ya yi tawassuli da shi akan Allah ya bude mana wannan kogon daga cikin su ɗaya ya ce ni wata rana na kira wani ya mana aiki da yi mana aiki na ɗauki kuɗin shi na bashi sai ya rena sai ce bayya su ni kuma wannan kuɗin sai na je na sayi mai dabba sai na ƙarfe mishi wannan dabba ta girma wannan dabba ta ayu da ta ayu ta ringa a yawa na ringa saya mai hashan harraƙumma na tara mai garke na dabbobi shi dai kawai yana kiwon su ya adana mai yana jira ranar da zai dawo ya bashi kan shi wannan shi ne niyyar shi ya ce wannan mutumin wata rana gari ya mishi zafi sai biyu yi isko wannan mutumin yake ce mushi kana tana da ni yace ina san ka da gaske ka zan yace kwarai na san ka ba kai bane ka mutu mun aiki na biya kare na yace kwarai ko yau ba kudin da zo nema yanzu ba ni wannan kudin da kake amsa ai haƙi na ne sai ce to wannan kudi naka da kake amsa dabba na sayan ma na ƙara nema kuma yace ta ai ta ringa a yawa ta tara wannan duke da kake gani baki ɗaya ga kai wai wasa kake ko da gaske kake ce wallahi da gaske kake ya kore wannan duke baki ɗaya ko mi bai ba shi wannan ladanci yace ya Allah in dan Allah ne wannan abin ya Allah ka bude mana wannan kuwa kuma kaga dalilin wannan Allah insha Allah kuwa ta fara budewa kenan kaga abu ne mai kyau idan mutun ya maka aiki ka biya shi ka rike amana duk abin da ka bari saboda Allah to Allah subhanahu wataala zai baka abin da yake shi duk abin da ka dangana ka bar shi saboda Allah ka lura cewa akwai zalunci a ciki ko ba haƙƙinka bane ba ka hakura to wallahi Allah subhanahu wataala bai amince da wannan abin ba Allah subhanahu wataala zai sakanta ma da mafici a kai anan muke tuna kissa ta wani bawan Allah da Abu Musa al-Ash'ari da Abi Zan Gifari sun rawaito wannan hadisi akan wanda sai gabace mu hadisi ne ka kalle shi ba a ce ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma malamai suna cewa duk hadisin da ka gani wanda yana da alaka da wahayi sahabi ya ringa bada labari to yana nuni akan cewa sun ji abin da ya daga bakin wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana akwai wani bawan Allah da yake cewa sahibul ragif yace kana rajulun yata'abbadu fi sawma'atin wani bawan Allah ne mai bauta mutum ne ya killace kanshi bai da aiki illa bauta ma Allah yaje samu wani wuri yayi gini irin wannan matarin waye kuma ya dora a sama yayi wani wuri da zai killace kanshi yake zaune ba abin da yake illa ibada karatu sallah zikiri kawai ibada ce ake shi yanzu yana zaune anan 70 sana shekara 70 yana wannan ibada yace la yanzu illa yawman wahid bai ba saukowa kawai in kaga ya sauko wata bukata ta sauko shi shikenan fa nazala fi yawmi shikenan wata rana sai sauko ya sauko fa shubbiha aw shubbiha shaytan fi ainihi imra sai shaytan ya zo yayi kamantacce ne da wata mace bi ma'ana ya shiga jikin wata mace ba dan wani abu ba dan a fitine shi shikenan fa kana ma'aha sab'atu ayyam shikenan sai kira wannan mata suka shiga cikin wannan ɗakin nashi da yake ibada suka yi kwana bakwai a ciki suna fasikanci shekara 70 ma yana guda amma rana guda yana fitowa wata rana wannan mata ta fitine shi suka zo suka shiga saban Allah suka yi kwana bakwai yana cikin ruɗu bai ma san ba shi me yake yi a duniya kwata-kwata ya mance da ibadar shi ba sallah ba sallah kawai ya zama lalace lokaci guda shikenan kana kuma kashfa anil rajul gida'ahu fa kharaja fa kana kullama khata khutwa salla wa sajada wata rana kawai sai hayi ya komo hayacin jikin shi sai tana cewa kai shi ba wannan rayuwa bace rayuwar shi sai ya ladda take idan sai ta yayi wanda yake kallon wannan mata sai lura cewa ashe wannan mata ta zo ta bata mashi rayuwa ne shaytani ne ya zo ya lalata mashi rayuwa wannan abin sai ya dame shi sai ya gudu dalilin wannan damuwa sai kasance yana faduwa yana tashi duk lokacin da ya dahi ya kana sai ya wadi ya sujada ya yi alwallahi sallah ya wadi ya sujada yana roƙon Allah yana roƙon Allah Allah gafarta mashi wannan abin yana cikin wannan hali fa awahu lay ila makanin alayhi 12 miskin sai dare kai shi zuwa wani gida na wasu almajirai miskinai haka anan suke rayuwa su mutum 12 to wannan mutane fa adarqahu al-iya farama bi nafsihi bainar rajulaini min anan barci ya shirye rinjaye shi sai ya zo ya shiga tsakanin wa'annan mutane sai kwanta da ya kwanta barci ya dauke shi shikenan wa kana ay thumma rahib yab'ath yatasaddaq ilayhim kull layla bi arjif to awan wannan wuri na miskini akwai wani bawan Allah shi kuma aikin shi inda ya ga miskini ne mabukata duk dare sai ringa aiko musu waina wayannan mutane aiko musu waina guda 12 kowa guda duk dare haka yake tunda ya san yawan su shikenan ranar da aka turo wannan sadaka sai aka samu sun zama su 13 amma cikin duhu ne cikin dare ne yace fa yuta kullu insanin raghifan ana ba kowa waina guda fa ja'a sahibul raghif yuti wannan mutumin yanzu yana rarraba wannan waina fata kullu insanin raghiban wa ramarra ala dhalika alladhi kharaja ta'iban shikenan yana badawa sai yazo hakkan wanda yake nema Allah ya gafarta mashi nan wanda ya aikata wannan sako shi ma yana cikin su shi ma aka bashi waina guda yanzu kenan idan aka yi da bada waina 12 dole mutum guda rasawa zai tunda su 12 ne a ka'ida yanzu ko mutum guda ya karu shikenan fa zanna annahu miskin fa atahu rajifa sai ke tsammani yana cikin su he bashi fataraka ahaduhum huwa la yashu sai bar guda bai bashi amma bai ka aka bada cewa bai ba mutum guda ba qala sai ke cewa fa qala al-matruk li sahibi ar-rajif sai shi wanda aka ba bashi ba sai ke ce ma mai badawa sai ke ce mishi malaka lam tu'tini rajifi yau me yasa baka bani rago na ba ma kana ilayya al-mughina yace ni kuma ina cikin bukatar shi qala turani amsikuhu anka sai ke ce mai kana ganin zan hana ka ne yace sal hal a'taytu ahadan minkum rajifin ka tambaya shin na ba wani waina guda biyu ne ko kuma ya aka yi shikenan qalu la wallah dukan sai suka ce wallahi kowa guda guda aka bashi qala inni amsiku anka wallahi la utika shay'an al-layla aw kama qala sai ce to wallahi kawai hakuri zaka yi ni bana baka ba mutum 12 ne kuma 12 aka kuma haka aka raba ta ko mutum 12 suka amsa kama man ce wancan bawan Allah yana cikin su wanda ya saban nan kuma ya kasance mai bauta tsawon shekara 70 amma ya aikata sako na sati guda shikenan fa amida ta'ib ila ar-rajif alladhi dafa'ahu ilayhi shi yanzu wannan wanda yazo cikin su wanda baya cikin su sai ji a cikin shi cewa wa shi ne ya amshi rabon wani wanda ba nashi kenan in ya riki anan ya zalunci haka ne to a lokacin nan sai imanin shi ya rinjaye san zalunci shi duk da yana jin yunwa sai ji cewa idan ya riki ya zalunci sai tashi fa dafa'ahu ila rajul ladhi tarka sai tashi sai dauki wainar da aka bashi sai mika ma wanda aka bari ba a bashi ba saboda ni hakkin shi kaga shi wannan yana so tsira da mutuncin shi bai yi zalunci ba a gaban Allah shikenan fa asbahat ta'im mayitan wannan wanda yake neman tuba kowa shi gari da aka tashi ya mutu kunga ya kasance mai ibada shekara 70 ya kasance mai saban Allah na sati guda ya kasance wanda ya hana kanshi zalunci na dare guda qala fawzinat 70 sana bi sab'in layli falam tazin sai aka dauko ibadar da ta shekara 70 aka dora a sikeli aka dauko saban Allah nan da ya sati guda aka dora a sikeli sai kasance saban Allah shi ya rinjaye wannan aikin da ya lalata baki ɗaya bi ma'ana aikin da ya sabo ya watsa aikin shekara 70 da ya lalata kudu bala'in saban Allah aikin da ya sabo na kwana 7 shi ya bata aikin shi na shekara 70 da yana bauta Allah sai ce fawzin ar-rajif bi sab'in layali yace farajja ar-rajif yace kuma sai aka dauko wannan adalcin da yake wannan waina da aka dora ta a sikeli aka dora wannan kwana 7 na saban Allah sai wannan waina ta rinjaye kwana 70 din shi na sabo sai aka sashi gida aljanna ku duba saboda adalci abinda Allah ya ba wannan bawan Allah adalci ne ya bar abu saboda Allah ya ki zalunci saboda Allah dalilin wannan Allah ya cece shi ya fita shi daga cikin wannan musiba da ya shiga wannan kisa ce mashhura kuma kisa ce inda ta tsaka ta fata wannan ke nuna mana ya kiran mu akan duk halin da muka shiga duk tsananin da muka shiga wala ka bi zalunci ni hakuri ka hakuri ka daure ka yi karfin zuciyarka takka taba abin da ba naka ya hakuri Allah yana gani kuma Allah zai baka mafita wannan magana ce wadda kuma da yawa ta waru a kansu duk wanda ya bar abu saboda Allah Allah zai masanya ne da mafificin akai na kan wannan Abdullahi bin Salam yake cewa musa abdullahi ibn salam ko abdullahi ibn salam sahabi ne na manzo allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn salam ya kasance ɗaya daga cikin yahudawan da suka zauna a kewayen garin madina kun san yahudawa sun karanta a littafin su akan cewa annabin da zai zo na ƙarshe shine annabin da yake kowane annabi duk annabawan da aka yi a duniya mafi yawan su yahudawa ne mafi yawan su yanzu ka dauki tun daga annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf annabi ayyub annabi daud annabi suleiman annabi zakariya annabi musa annabi harun annabi yahya annabi isa duka wa'annan annabawa ɗan ƙabilar yahuda ne to su sun saba da alaƙa da annabawa suna da tattafai na annabawa sun karanta sun ya tabbata a cikin littafin su cewa annabin da zai zo na ƙarshe shine annabin da ya ko wani annabi zai suka ce to me zai sa me zai hana annabin wannan ya zama daga cikinmu amma a cikin littafin nasu sai aka ba da sifar garin da zai bayyana ita ce sifa ta garin madina yanzu sai suka ce to bari su zo garin madina su rayu su a yi iya da jikoki a cikinsu annabin ya hutu tunda an ce a nan zai hutu to bari su zo wurin mawarin da suka taso suka zo kewan madina suka zauna su ne kake ji ana cewa banu kureza banu kainaka banu kaza banu kaza su ne sun zo suna zauna a nan da zammar cewa iyansu da jikokinsu a samu annabin ƙarshe wanda ya kona annabin ciki shi ne kawai kasu to yanzu sai suka ji annabi ya bayyana a garin makka sai suka ce ai madina aka ce don haka ba shi ɗin ba ne ba na ƙarshen ba ai mu a madina aka ce sai bayan yanzu suna nan ana nan bayan shekara 13 sai annabi ya jira komo garin madina yana shigowa garin madina sai abdullahi bin salam sai suka ce to ina so suna ganin wannan abin da aka faɗa a littafinsu zai tabbata tun da ya taso zo garin nan to shine annabi nan na ƙarshe bari in je in gan shi sifofin shi da maganganun shi sun dace da annabin da aka bada labari zai zo sun tashi ya tashi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabka kafin ya shiga garin madina ya sabka bakin gari abdullahi bin salam sai ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam magana shi ta fara da sai ya ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane yace at'imu at'am ku ringa ciyar da abinci wasilul arham ku ringa sadar da zumunta wasallu bil layli wan nas niyam ku ringa yin sallah da daddare a lokacin da mutane suke barci sai ce tadkhuluna al jannata bi salam farkon hadisi yake ce afshu salam ku wa sallama bayan sallama yace ku ciyar da abinci bayan haka nan ku sadar da zumunta yace bayan haka nan ku ringa yin sallah da daddare a lokacin da kowa ke barci yace tadkhuluna al jannata bi salam za ku shiga gidan aljanna cikin aminci yace ina jin wannan magana na san magana ce ta annabawa ba magana bace ta ga magana mutane lokacin ne lallaba ya musallim ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kisa shi doguwa ce sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutane na idan kana so ka gwada su ka kira su ka tambaye su ni ne matsayi na a wajen su da ya kira su ya tambaye su shi kuma ya nade a baya waye abdullahi bin salam a wajen ku suka ce ai babban mutum ne sayyiduna shugaba ne a cikin mu to yanzu idan ya musulunta ne za ku ce suka ce ha ba ta ya za a yi musulunta da hankalin shi sai ya hutu sai ya ce musu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad ma'aikin Allah ne kai sai suka fara cewa sharruna shine mafi sharrun mutumin banza ne ba mutumin kirki bane ba yace ya rasulullah kaga mutane na ku za su yabe ka idan kana tare da su amma idan baka tare da su kai mutumin banza ne to shine yake bada labarin wannan yake cewa inna allaha ta'ala yace Allah madaukakin sarki lamma khalaqal khalq lokacin da ya halicci halittu baki daya wastawa yadidita ala aqdami wastawa ala aqdamihim yadidita su a saman kwahunsu rafa'u ru'usahum ila sama yi suka daga kawunansu baki daya zuwa sama duka halittu wa qalu yi suka ce ya rab ma'a man anta wane ne a cikin mu kake tare da shi waye na kusanka wane ne wanda baka rabuwa da shi sai Allah ya ce ma'al mazlum hatta yu'addi ilai haqqahu ina tare da wanda aka zalunta har sai an bashi haƙƙin shi duk wanda aka zalunta Allah na tare da shi Allah in mutum ya zalunce kamar kakka damu tabbas akwai ciwo amma ka san cewa kana tare da Allah kuma shi karshen shi bai kyau wallahi kuma abu ne wanda mujarrabin anan duniya an shayi mutum yayi zalunci karshe ka gani karshe ne mara kyau kaga mutum ya mummunan karshe wallahi zalunci duk yanda yake kakka ne shi Muzala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawara a hadisin da ya gabata yake ce mana ya ku mutane duk wanda ya san yana da wani abu tsakanin shi da wani ya kokari ya warware shi tun anan duniya kafin a je ranar da za a ringa sakamako da sallarka da azuminka da ayyukanka da alkhairi duk abin da ke da kai tsakaninka da wani ya kokari ka warware shi tun yanzu in dai mutum ne yake rayuwa tare da shi take mutaran ka zage shi ka yi da shi ka zalunce shi wata ran ka isko shi kawai ka ce wani zaman mu da muke takan yi ya shiga hakkin wani dan Allah mu mazuna aikin gafara kowa ya nima kowa na ya nima ka nima na yi maka duniya da lahira shikenan wannan abin da kai kun sauke ma kanku yau amma in kai girman kai kake zuwa ka nima kuma ka san cewa akwai hakkin wani a wuyanka wallahi gobe kiyama da ladan ka zafiya kuma sallar ta yi ko ta sallar musuwa ba wai sallah bace da ka bubbuga wata take cike da tunani take cike sallar ta yanzu alhamdulillah a kabar da sallar dai ai sallama amma wani lokaci ai sallar he ai sallama kake tana ma sallacin ki ko duka ne kake ka shiga nazarin duniya kana kasuwa kana wajen aiki kana ina ne kana ina ne kullun cikin takulle ne duniya kake ita kuma sallah mazala sallallahu alaihi wasallam a yanda ya dauke ta ya dauke ta wajen hutuwa wajen daidaita al'amurra dauke ta idan al'amurra suka takule a garin Madina abubuwa suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawa sai cewa Bilal kai tashi tara mana sallah arihina biha ya Bilal tashi ka tara mana sallah mu samu hutu saboda a lokacin da ya kamar ta sallah yana nutsuwa ya maida al'amuran shi zuwa ga Allah baki daya sai abubuwa su daidaita su nazabu tsaf a kulluwa da zuciya kuma sai a komo a cigaba da al'amuran rayuwa shi yasa kaga daga cikin hikima ta sallah aka fallanta mana da sau biyar a wuni saboda idan muka shiga cikin cakulle da duniya za mu tashi mu je zuwa ga ubangijinmu mu kai kukan idan muka samu kai sallah mai nutsuwa mai hankali to wallahi wannan sallah tana daidaita mana duk al'amuran namu da lalace yin kokari muna kawar da shaitan idan ya zo ma ya ga maka tunani na banza juya bangaren ka na hagun ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub ka tuba su uku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da hakan zai sa ne shaitan ya barka ya kasance sallar ka da kake yi salla ce mai nutsuwa wadda babu waswasi a ciki hikita wa an hab ay wa an wahab bin munabba qala wahab bin munabba yake cewa bani jabbar min al-jabbar bana jabbar min al-jabbar bila qasr al-mashiha wanda ga cikin masu dagawa masu shi da kai ya gina wani babban shato babban gida yanzu fata'at ajuz faqira sai wata mace tsohuwa ta ga sai ta zamna ita ne ta nemo kara a bangaren wannan shatan nashi sai kai daki daki zalim shi kuma yace fabanat ila janibihi kukhan ta'wi ilayhi take dakin ta nazarna take zamna a ciki faraki bal jabbar yawman shi wannan mai dagawa wata rana ya hau sama abin hawan shi yana yawo wa tafa hawla alqasr yana kiwaye wannan shatan nashi ya jiji da kai yana alfa'ari fara alkukh sai ga wannan daki na zana fa qala sai ki ta liman hada wani ne ya zo min dakin zana a kusan gidana fa qila sai aka ce mishi limra'atin faqira ta'wi ilayhi wata mace ce talaka ta zo ta zama inda ta lade fa amara bihi fa hudima sai umarni yace aje a rushe mai wannan dakin zana a watsa shi fa ja'atil ajuz fara'atuhu mahduma sai wannan biyo Allah ta isko gidanta an watsa shi an murgaza shi fa qala man hada ba sai take cewa wai rusa man gidana fa qila sai aka ce mata mali al maliku yace wannan mai mulkin shi rusa ne yace ra'ahu fa hadama farafa'at al-ajuz annan kai sai farafa'at al-ajuz ra'asaha ila sama wannan tsuwa ta dakkan ta tsuwa sama mi tace ke tace ya rab ya ubangiji addu'a wanda aka zalunta ta kenan kai sai babu hijabi kai sai take zuwa ga Allah tace ya rab ya ubangiji idza lam akun ana hadira idan ni bana nan lokacin da ya rusa min gida tace fa aina kunta ya rab to ya Allah kana ina lokacin da ya rusa man gida aka bar shi ya zalunce Allah subhanahu wataala fa amara Allah jibril sai aka ce ma jibril tashi an yuqallib alqasr ala man fihi fa qallabahu aka ce ni tashi kaje ka dauki wannan gidan duka shatan wannan ka dauko shi ka cicciko shi ka darkake shi ka baki da aka rusa gidan shi daga shi har gidan duka aka rusa su a wata ruwaya kuma aka zo aka amshe mulkin hey gashi ya hoto yawo gari yana bara menene wannan yana nuna maka sakamakon wanda ya zalunci idan wanda ka zalunta ya addu'a wallahi Allah ya saki wakila suke cewa nan ma hubisa Khalid bin Barmak wa waladi Khalid bin Barmak wani sarki ne shi da dan shi aka zo aka amshe mulkin aka kai su gidan kaso aka rike su sai dan yake cewa ya abati ba'ad al'izz sirna fil qayd wal habas yace bayan mu ne masu izza mu ne masu fada aji a gari mu ne masu hadawa masu sawa yau ga mun mun kasance a cikin sarka arhi gidan kaso yace wadai rayuwa ce wannan ta mana juyi irin wannan fa qala yace ya bunayya yace ya kai dana da'watul mazlum ti sarrat bi layli yace kafanna anha wallam yaghfir Allahu anha yace addu'a wanda muke zalunta mu mun gaba mun zalunci wani ba mu sani mun zalunci wani mun sani ba mu ka aka muna ga mai kare shi mu mun kasance muna barcin yace ita kuma wannan addu'a tana yawo akan Allah subhanahu wataala shi kuma bai mance ne ita ba yace to kamun Allah ne kaman mu kasance bayan girma bayan daraja yau ga mun kasance kaskartattu yace wa kana yazid bin hakim yake cewa mace ma hibtu ahadan qat yace haibati rajulin zalamtu yace wani bai taba mini kurjini ba in ganshi ya cika mini gaba yace kaman mutumin da na zalunta wanda na zalunta yace kurjini yake mini saboda na san Allah na tare da shi yace wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illa Allah na sani cewa shi wannan ba mai taimakon shi ba Allah bane ko balla ya fada da Allah wane mutum ya fada da Allah to duk wanda ka zalunta da Allah kake ta yadda ka fada da wanda Allah yake mishi fada yake kare mishi fada ya kulu ne yace hasbi Allah wallahu bayni wa bayni wannan wanda ka zalunta ya rinka cewa Allah ya wadace kuma tsakani na da kai Allah misali kaman mu ce Allah ya isa la dummi mulkin da ya bari talakawa suna Allah ya subur zalunta shi wallahi shi da uku duk wanda yake shugabantar mutane mutanen wannan suna mushi Allah ya subur zaluncin da yake musu wallahi shi da uku ki ya ajje hankalin shi nan da ba dan lokaci ba Allah zai kama shi duk yanda zaka kai kokari ka kwatanta adalci ka kyautata mutum yana da haƙƙi akan ka bashi haƙƙin shi kai shugaba ne sauke shugabancin da yake kanka kai mai arziki ne da yaran karkashin ka ba su haƙƙin su diyyanda abu ya zo yi kokari ko da kai za ka zama baka da komi yi kokari ka biya haƙƙin mutane ga huta ya ce wa Hubisar Rashid Abul Atahiya Harunan Rashid ya rihi Abul Atahiya wani mawaki ne Abul Atahiya ake ce mishi fakata ba ilahi mina sijin a zainar baita ni shi'ira kawai ɗauko takarda sai ya rubuta mai baiti guda biyar kai tura mishi sai ya ce wallahi inna zulma amma wallahi inna zulma shukuman وما ذا المسيء هو المظلوم يجي ستعلم يا ظلوم اذا التقينا غدا عند المليك من من الملوم يجي تي مي اما والله ان الظلم شؤم يجي والله يا كاي شغبا ظالمتي شؤم ابني يجي وما ذا المسيء هو المظلوم متكر وندا اكا ظالمتا وندا اكا تشوتا شي ني اكا ظالمتا يجي ستعلم تو كسن زاكا سن ya zalum ya kai mai zalunci idan ta kaina ran da zamu gamu gadan gobe indal maliki malil malumi a wajen shugaban kowa da kowa mai mulki kulillahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir malikal mulk mai mulki ranar da za a ce liman ilmulkul yau waye da mulki a yau kowa ya shiru Allah ba ka kanshi amsa yace lillahil wahidil qahar yace na Allah ne shi kadai to a wannan rana yace zamu gamu da kai a gaban wannan mai mulkin a rannan zaka gani wane ne wanda yake cikin wuya yake cikin wahala waye yake cikin tashin hankali da damuwa in kana ganin a yanzu ka san cikin damuwa da tashin hankali to a wannan rana zaka gane waye a cikin damuwa babi ne mai tsawo wannan abu da muka karanta Allah taimake mu ya ba mu ikon ƙarfin zuciyarmu a duk lokacin da muka samu kanmu muka samu damar mu zalunci wani Allah taimake mu kada mu yi wannan zalunci wallahi zalunci duk yadda za a yi a nan duniya sai ga sakamakon shi kuma a lahira ma sakamakon shi nan jira zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu biyu Allah bai bar su haka hakkin iyaye da kuma zalunci bai bari tun a nan duniya zaka fara gani akan kuma isharu da yawa suna bayyana ga wanda ake tare da su sun yi zalunci sun zalunci kaga wani abu ya zo kaga mutum ya kasa gane kan gadan menene rayuwar wannan sai ka zo ka kwashi duke jama'a misali ka zalunci mutane in Allah ta shi jarabtar ka sai jarabtar ka sai jarabce ka zo ta cuta ta kwashi duka duke duka wa duke ta zalunci duka da kashi ai ta yawo da kai turai ina ne duka duke za a yi ta amfani da ita sai ka dawo ba komi ka mutu a likitar dutse shine karshen can ne ba a kore ka ba bayan da za su kullum an zo a maka siran amma an lura ana sa rai a yi ta jira ka mine ne ke ka irin wannan shi ne zalunci ka yi kokari yadda za ka yi ka yi ƙarin zuciyarka abinda muka faɗa da dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.